sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla mutum 110 sun fice daga birnin Rafah da ke kudancin Gaza zuwa ranar Juma'a, yayin da dakarun Isra'ila da mayakan Hamas ke ci gaba da fada, hada da hare-haren bombardment da Isra'ilin ta kara zafafawa a ciki da kewayen birnin.
The recent evacuation orders they had from the government of Israel linked to the military operation in Rafah.
Jami'i a hukumar kula da ayyukan jinkai na Majalisar Dinkin Duniya Georgios Petropoulos ke ne ke cewa kauran da mutane ke yi na da alaka da hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a birnin Rafah, inda mutum 110 suka fice daga inda suke samun mafaka, wadanda mafi akasarin su wannan ita ce kauran su ta 5-6.
Having to move north, and most of these are people who have had to displace 5 or 6 times.
Halin da ake ciki tattaunawar neman kawo karshen yakin da kasashen Qatar da Masar ke yi ta gamu da cikas. Wani babban jami'in Isra'ila ya faɗa wa jaridar Washington Post a ranar Alhamis cewa zaman sulhun da aka yi na baya-bayan nan a Cairo bai kai ga cimma gaci ba, kuma Isra'ila ta ce za ta kai farmaki cikin birnin Rafah da sauran yankunan zirin na Gaza kamar yadda ta tsara. Ko da ke babu wata alama da ke nuna cewa Isra'ila za ta kai cikakken samame birnin Rafah, amma dai tana ci gaba da kai ɗan hare-hare da ta fara kaiwa a wannan mako. Yayin da yake jawabi a hedkwatar Majalisar Dinkin Duniya a New York, babban sakatare Antonio Guterres ya sake yin kira ga Isra'ila da shugabannin Hamas da su daure su cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a kuma saki mutanen da aka yi garkuwa da su. Masu shigar da ƙara a shari'ar da ake tuhuma tsohon shugaban Amurka Donald Trump a New York kan kuɗin toshiyar baki na shirye-shiryen sauraron bahasin tsohon lauyan Trump Michael Cohen da ya juya masa baya, wanda ake sa ran zai bayyana gaban kotun a ranar Litinin. An dai yi ta ambatar sunan Cohen cikin makonni 3 da aka kwashe ana sauraron shari'ar, wanda a da ɗan gani kashenin Trump ne kafin ya zama babban shaida a wannan shari'a da masu shigar da ƙara suke so masu taimakawa alƙali su 12 su amince cewa Trump ya aikata ba daidai ba a tuhume-tuhume 34 da ake masa. Cohen dai ya jima yana caccakar Trump a dandalin TikTok yayin da ake kan shari'ar, duk da cewa masu shigar da ƙara sun nemi daidaina. Sai dai yayin da ya rage 'yan kwanaki, Cohen ya je gaban kotun don ba da bahasi ƙarƙashin alƙali Juan Marshall. Lawyer Trump Todd Blanche ya nemi kotu ta dakatar da Cohen kan caccakar da yake yi wa Trump. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar da tallafin gaggawa na kayan soji har dala miliyan 400 da za ta aika wa Ukraine daga rumbun makaman ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, wanda gwamnatin Biden ba ta buƙatar su halewa majalisar dokoki kafin ta tura makaman yakin. Wannan tallafi na uku da gwamnatin ta Biden take sanar da shirin turawa Ukraine a gaggauce na zuwa ne bayan da majalisar dokokin ƙasar ta amince da tallafin dala biliyan 95, inda dala biliyan 60.8 zai kai ga ƙasar ta Ukraine.
We are confident in the Ukrainian armed forces and we are working around the clock to get them.
Kakaki a majalisar tsaron Amurka John Kirby kenan yake cewa muna da kwarin gwiwa akan dakarun Ukraine. Muna kuma aiki ba dare ba rana don ganin an aika da waɗannan makamai da sojojin Ukraine ke bukata don su kare kansu.
Equipment, the tools, the weapons that they need to defend against these attacks.
Wannan tallafi na zuwa ne yayin da Ukraine take ta taga-taga a kokarin da take yi na dakile ƙara kutsawa da dakarun Rasha ke yi cikin yankunan ta a ranar Juma'a. Hare-haren baya-bayan nan da Rasha ke kaiwa na kokarin buɗe wani sabon filin daga a iyakar Ukraine da ke arewa maso gabashi, kamar da wani jami'in Amurka ya faɗa wa kamfanin jallancin labarai na Reuters a ranar Juma'a. Ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Ah, Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gumma an tashi lafiya
lafiya talau alheri ya wuri naku
lafiya lauya new york kai kai kana maryland kai na ne garin ku ne wai
wato
ko kama ko ma delaware ne
shi ne ake cewa
gida bi ba ganin gobe
eh haifafen new york mazaudan maryland
shikenan kuwa shikenan
shikenan ba
To mun karba
mun gode kuma
baba abin da ya dauki hankali na shine wani labari ne sosare na kuma wani kare ne aka horar da shi ana kai shi asibiti inda ake kwantar da kananan yara musamman asibitin da ake jinyar waɗanda suke fama da ƴan kananan yara da suke fama da ciwon sankara to wata akwai an fara gwadawa ne aka ga cewa yara ko da allura za a musu da sun ga kare musamman waɗanda suke da son kare sai hankalinsu ya kwanta haka aka fara to sai yazo ya zama aka lura cewa yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen har ma waɗansu suna da ƙyarce tashi in suka ga karen nan sai su nan da na su yi ƙoƙarin tashi dai kamar suna ɗan samun ƙarfi to aka ga wannan kare yana taimakawa sai aka dauki lokaci aka horar da karnuka aka koya musu dabaru aka koya musu dai iri daban-daban
kasa yadda za su bada kulawar
da ake bukata jama'an tsaro suke amfani da su wajen gano masu laifi su tuntuna su gano masu laifi ko kuma su gano gawa da dai sauransu to wannan karan an su waɗannan karnukan musamman an horar da su ne yadda za su yi jinya wanda shi wannan karan da nake baka labari sunan shi Kid
Iko Allah
Kid kamar karamin yaro sunan shi Kid shi wannan kid yana ya zama sananne kuma wanda yara
ya shahara sosai
da gaske yawa sosai a asibiti musamman asibitin da ake jinya masu ciwon sankara din na babban asibitin nan dake birnin Washington to ya shekara biyu yana yin haka sai shi ma yazo ya kamu da ciwon sankaran nan baba shi kid din nan to yasa hankalin kowa ya tashi da yara da majinyata dai kowa hankalin ya tashi aka kai shi asibiti baba aka yi ta jinyar shi shi ma abinda ake wa mutane haka dai yanda dai kasar ana jinya masu ciwon sankara daga yin aiki din nan zuwa kona wannan ciwo dai haka dai aka yi ta jinyar shi haka dai mutane suna aikawa da sakonni su kayan wasan karnuka da dai sauransu to baba wannan kare sai aka samu ya samu sauki yau din nan da ya fito aka fito da shi asibiti mutane sun taru da asibiti daga mishi tarba din nan har mutane suka tara aka sai mishi wata kamar mota da ake jan inda kana zuwa inda ake yara suke zuwa wasa din nan a kori kura ta yara da za a sa yara ana jan su
of course na sani
yawa to irin wannan baba aka cika da kayan wasa na karnuka a $1,500 na dala
nawa
$1,500
kai
wannan motar wannan kayan
miliyoyi kenan a kasashen mu na
miliyan aka kai shi Najeriya miliyan nawa kenan
iko Allah
da 100 aka kashe aka so makarkaran nan kai kayayyakin wasa iri iri kala kala aka sa mashi wata riga ana tafiya da shi mutane suna ta siwa
iko Allah
to kaji
ka ga da kare ya gata
ka rage da gata
haka
Allah ya kai mu Allah ya sa Allah ya gatanta mu
amin amin mu irin haka Allah ba mu iko mu iya mu yi mu ɗan uwa mu ɗan adam
yawa shine Allah ya ba mu ikon karama mutane da kuma garin darajar su da dauka matakan da za a yi dai su ma su samu sa'ida in suka samu kansu a cikin yanayi irin haka kuma Allah ya ba mu lafiya
amin summa amin
to baba wannan waka da kai ake bugawa bako ne da muka tun makon da ya gabata muka yi wannan bakon amma Allah bai bashi damar shigowa wannan sai wannan makon
Allah sarki
shi wato abba jibril dan Najeriya dan Ghana
Allah sarki
to kaji yawa irinka haifafan Najeriya dan Ghana haifafan Najeriya kai ma kamar yanda kake
Allah sarki
dan New York
eh haka mazaujin Maryland
mazaujin Maryland shi ma haka zalika dan Ghana ne haifafan Najeriya
haka
yawa to zuwa aljima za mu ji hira da wakilin mu yayi da shi kafin mu kai ga haka bari mu mika gaisuwa ta alheri da sada zumunci bari mu fara da waɗannan aurareki baba da aka gayyace mu
yawa
muna taya iyalan marigayi babban limamin masallaci a Kano Gwani Muhammadu Zara da kuma Alhaji Hamiru Adamu Gwangwazo da ake malakabi da Lale Kati waɗanda za a yi auren ƴaƴansu su Bello Yusuf Goda da Abba da kuma amaryarsa Hajara Halliru Gwangwazo wadda ake ma lakabi da Mama Hajo za a yi auren nan ne da ƙarfe 11 na safe a masallacin Wudilawa da ke ƙofar Kudu a kan hanyar Ɗan Agundi a birnin Kano to Allah ya sa an yi a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin summa amin to sai kuma gaisuwan taya murna ga iyalan Alhaji Umaru Kawu Zanuwa da na barista Abdullahi Jallo na daurin aure ƴaƴansu Muhammad Amin Umar da amaryarsa Fatima Abdullahi Jallo to Allah ba da zaman lafiya da zuri'a tayyiba to sai kuma gaisuwar taya murna ga zababben sarkin zangon kuma sai Alhaji Sidi Abdulkadir dan tsoho tare da fadawansa da al'umman ku ba su baki daya to muna fatan Allah ya sa a gama da jama'a lafiya da kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga sarkin farfara Kumasi kuma chairman na kungiyar sarakunan council na Kumasi wato Alhaji Musa Akambonga da sarkin Zango mai rukun kwariya wato sarkin Musa wan Ashanti kenan Alhaji Ibrahim Abdulrahman Sanfo da kuma Sheikh Abdul Wadud Harun Muhammad Atijani Zaimul Harkatin Tijaniya na kasar Ghana dake zaune a birnin Kumasi da al'umman kuma su duka da fatan za a gama wannan shagulgula lafiya.
Gaisuwar fata alheri da sada zumunci muna mika gaisuwar fata alheri da barka da cika shekaru ga Victoria Majid wadda ta yi bikin cika shekaru 60 sai Ishaya da matashi Laraba Kure da shi Nehemia da matashi ta Cindy Gata waɗanda su kuma suka yi bikin cika shekaru 30 da aure gaisuwar fata alheri da jajintawa ga Newton James domin hatsari da kuma rashi da suka yi sai gaisuwa fata alheri ga yan jarida Phoebe Kabru da NAAD sai Professor Christy Best da Hajaratu Tom Date da Husaina Akila Banshika da fatar an tashi lafiya.
Amin. To sai kuma gaiso fata alheri ta barya huce daga Sani Muhammad Chindo Ogwal Karofin Badaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace salam filin a barya huce ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga Hajiya Dada Mama Bashar Bajabure da Abba Dan Kamasho dake garin Kembu da Malama Zainab malamar makarantar Bauchi. Wannan kuma na cewa assalamu alaikum filin a barya huce. Ina so ku mika min gaisuwa ta musamman zuwa ga mai taba sarkin Lakwaja Alhaji Ibrahim Muhammadu Kabiru mai karfi na hudu da kuma Dr. Aminu Sufi Sakwato da Alhaji Muhammad Shaba gwamnan Road Kaduna da Malam Nasiru Yusuf Abdullah da Malam Ibrahim Zakari da Honorable Bin Ibayya Shehu Tijani da kuma Bala Dayashi Lakwaja mai gaisuwa Abubakar Yahaya Lakwaja jihar Kogin Najeriya. Da fatan duk sun tashi lafiya.
To madalla kamar yadda muke faɗa kullum babu komai kirkin ka baka ga makasuwa da gaisuwa sabili ta haka bari mu dire da wa'annan kalilan kaɗan daga cikin waɗanda suka aiko mana da sakonnin sada zumunci ta wannan hanyar sadarwa ta WhatsApp waɗanda a yau waɗanda lambar su ta samu shiga sun haɗa da Haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya wanda yake so a mika mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga Hamza Adamu A Hamza Daura da Comrade Ilyas Yakubu Digawa sai Sanusi Madatai da Makaram da Isa Jika mai Saje Toro sai Zaki su dangi Zomawa da Abu Yelo mai kwamfuta sai Sani Da'u Alaska tsatsun burin injiniya mai hero kwanta gura sai Alhaji Bala dan garba ko asara rane ko dai to ana sa ya fita kadide da Bala sarki sabon gidan Kaliyal da Alhaji dan Asibi mai fitila mai yama sai Yusuf sahun doki ninji da Faruku Makaho Andare da kuma baban Wasila Kwakwali da fatar an tashi lafiya.
Tawo mai sona abar baso hawawu kedan Allah ke juyo tawo mai soyayya laina farko da sona alana shine yo babana sanan yayo mai sona hawawu bana shakka kedan aura mai sona domin muraya ba sunna tunda manzo nake gauna dani nake mai sona hawawu kekkyawa
Baba bari mu gefe domin ba wakilin mu hidimi da wannan babban bango da muka yi a wannan gauri Abba Jibril mawaki marubuci mai wasanni
mawallafi
to waka aka ce a bakin mu ta tafi da abokin aikin mu da babban bakon namu
madalla malam Abba barka zuwa sauraron mu
barkanka dai
masha Allah. Ba da bata lokaci ba malam Abba za mu soma shirin ne da tambayar ka ainihin asalinka kai asali dan Ghana ne ko Najeriya baka ne ko baka tsine
to ni asali na Abba sunana Jibrin amman abu sani na da Abba saboda sunan mahaifin babana aka sami ni a makamu a bisa ka'ida ta tarbiya ta malam Bahaushe akan boye sunan alkunya sai ce Abba to shin ne samu sunan yace Abba amma Jibrin ne asalin sunan kisa ake cewa Abba Jibrin Abdul Hamidu nake kuma sharin da dan da kuma to asalin wannan shine mahaifina dai ma ce haifaffen kasar Ghana ne kuma mahaifiyata haifaffiyar kasar Ghana ce to amma nema ya kai su can kasar Najeriya garin Kano wanda a can aka haife ni a can garin Kano a nan Ngwale local government a kuma unguwar Mandawari wani na karkashin Ngwale local government muna Mandawari ward gida mai lamba 75 ana aka haife ni a nan garin Kano to amma na ce ni dan Najeriya ne kuma ni dan Ghana ne ta bangaren waka dai inda a bangaren wake da nake ni na iya cewa ni ina amfani da kasar Ghana saboda ina cewa sunana Abba Jibrin Abdulhamid dan da kuma mawakoki na yawanci duka a Ghana ne kuma inda ma nake wakar a Ghana ne saka sha yanzu dai a bar shi a matsayin ni dan Ghana ne ni
ba sha Allah yau shi malamin ya shiga sha Allah waki kudi da abda ma an gani lawarin wakil kudi daga sama
ya sani na dai gidanmu ne ba wanda yake waka ni ba gadon waka ne ba irin abin nan da ake cewa wai taka haye na tsinci kaina a cikin waka kuma na iya cewa tun kusan ina yaro ka san in kana jin wakokin wasu kana bi sai kuma wani abu shigo maji kai ma ka ji kana sa wasu baitittika kana fara da wasu nau'i na salo sai ka kai ma kusan kayi waka to tunda wannan lokacin da na fara tsanta kaina a waka har kuma Allah ya sa lokaci yayi da muka zamanto a cikin mawaka har muka zo mun fara shiga studio kuma muna rerawa muna bugawa amma ku tsika mu dai a cikin wannan sana'a ta waka
Allah ya ji mu wakin ka daban na zamantakewa wakil siyasa wakil soyayya kai ainihi wani ainihi salon waka kake
to salon waka ta bazan ce ma ga salon da nake ba to amma zan iya cewa an ka dauki salon wakoki irin na malam Bahaushe musamman magabatan mu zaka iya cewa salon waka ta kenan saboda bangaren waka ta bangare nake ta bangare daban-daban musamman mas'alar da ya shafi rayuwa nafin waka akai da mutakewar rayuwa zaman lafiya ne siyasa ne wani fada ne na wani cuta ne izo gari abubuwa ne na mas'alar rayuwa gidan haya ne zamantakewar dan adam da kuma hadda ma bangaren wani soyayya akan taba da bangaren siyasa to amma waka da kusan mas'alar rayuwa ta fita amali akan wannan yawa dan ka ji wakokin na ga yawanci akan mas'alar rayuwa nake yi da zamantakewa wasu kuma wa'azi ne wani kuma fadakarwa ne wani nusantarwa ne wani kuma nishadi ne to da haka wannan bangaren wakoki na kenan da nake
na'am kada yake can Najeriya ne aka haife ka daga can ne ka somo wakon kudi sai bayan da ka dawo nan gida Ghana
gaskiya ko a Najeriya na buga wakoki a kalla guda 4 zuwa 3 kuma musamman ta bangaren yan siyasa akwai wani chairman shine waka da na fara yi Maji Ahmed Goma Alhaji Baba shine fara shiga studio na buga masa waka ta biyu kuma shine wani dan takarar gwamna ina ji a shekara 2007 ko Imani Salu Sigir ta kai dan takarar gwamna Kano shi ma ina ji nayi masa waka da kuma wasu wakoki wanda suka shafi zamantakewa shi ma a can Kano nayi su akalla ne waka kamar guda 4 zuwa 5 a Kano sun dawo Ghana ne suka bada wakoki na a wannan kasa Ghana din ya
rubuta yawa gabaki daya kai yanzu haka kai wake kamar nawa
to yanzu ina jin akalla wakoki na a bar su da guda 30 ina da waka akalla za su kai guda 30 a yanzu wanda na buga su wanda wanda na rubuta ban kai ga bugawa ba
amma a cikin waken akwai wanda za mu iya cewa shi ne ya fi kama maka rai bakan da miyarka
wakoki na dai gaskiya kowace tana kama min rai sai da ce ko a nan Ghana wacce ta fi shiga bakin mutane dai wacce kuma ake amfani da ita a kallon gidajen radio da gidajen television in za su shiri na siyasa yawanci za ka ga wannan waka ana buɗe wannan shiri da shi na iya cewa tunda al'umma sun fi sanin ta kuma an fi san ta na iya cewa kusan ita ce waƙar da ni ma na fi so a wannan lokaci ne amma akwai su dai wanda ina ganin sun fita ma daɗi ko sun fita faɗa wasu maganganu ne a guri na to amma da yake wannan ita ce shahara siyasa ba gaba ba ce na iya cewa to ita ce wacce na fi so
to madalla baba ka dan gazon
ka eh kwarai kuwa ya bayyana irin abubuwa da suke fuskanta musamman kalubale da fatan wannan al'amura za su inganta
to baba duk da yake da ya faro bayani tilas mu jabirki nan domin na ga lokaci ya fara hararan mu to baba yau labarin da zan baka wani labari ne na mahaukaci da ake so wai mahaukaci mai hikima wai
duk
da haukan wani lokaci suna magana akan gaba wai waɗansu mutane ne suna tafiya a cikin mota sun yi nisa sun kai kungurmin daji shikenan sai suka ji taya tana ta garo 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 tana ta kakkadawa da suka sai direba ya ja a hankali sai ya tsaya da suka fita duka sai suka lura cewa ashe lototin motan tayar ne daga hudu daga cikin guda hudu da ake daura tayar uku sun fadi sai saura guda daya to yawa ba gari kusa ba gari gaba ba gari ba kusa ba inda ake hange kuma sun tsaya har sun fi awoyi ba ko
mota da ke da wuce ko babur an fada tsaka mai wuya kenan
an fada tsaka mai wuya sun tsaya na sai rasa yanda za su gashi kuma lokaci ba lokacin waya salula ba
sai
ba
su kira waya yo Allah
su nemi dauki suna nan sun yi zugum sun rasa yanda za su suna can sai ga wani mahaukaci mahaukaci in ka ganshi dai ka san mahaukaci ne ajeji yake dai daga tsira shi daga yadda yake dai ka fasale shi ka san mahaukaci
eh wannan ba mai lafiya ba
to da eh da mahaukaci ya zo ya wuce su ya wuce ya sake dawowa ya wuce ya sake dawowa ya lura
akwai matsala
a matsala yana kuma jin magana da suke
na'am
sai kenan da ya sake dawowa sai ya bushe da dariya yayi ta dariya ya
dona wurin
su ma har ya fada kasa yana ta dariya yana ta dariya sai ya ce yace inda a ce shine abinda zai yi shine zai kwance notin wannan taya daya ko ba ya kwance notin taya daya ko ba ya kwance notin taya daya sai zo ya hada ba wannan wanda lototin shi ya bace haka zai yi ya kara bushewa da dariya ya bushe da dariya ya kama hanya ya tafi sai shi kenan an jima sai wani daga ciki sai ya ce kai
anya
shi ba bushe da dariya da ya bushe suka ce to wai dariya me yake duk kowa hankalin shi ya riga ya tashi kowa ya ga yunwa ta kama su sun rasa yadda za su suka ce wai me yake ya bashi dariya a cikin wannan me na dariya a cikin wannan lamarin da suka shiga sai ya ce ai mahaukacin na abin da ya faɗa yana da gaskiya
gaskiya
yace duk awoyin da suka yi na ai in suka kwance loti ɗaya za a bar sauran tayoyin da lotoci uku kana kuma wannan ma da aka abin ta samu loti hudu shikenan tafiya za
akalla zai fita da su zuwa cikin gari
ikon Allah wanda ya kallo da wanda ya kallo da kowa ya bushe da dariya suka ce ashe a cikin hauka ma ana hankali
eh kware kuwa akan samu hikima ba
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya